Ɗan tsiya
maɗaurin ki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ranar 30 ga watan Afrilu, jaridar PM News ta yanar gizo ta buga wani rahoto da ke cewa mazauna yankin Mambila a ƙaramar hukumar Saudauna ta jihar Taraba sun bayyana takaicin yadda suka yaƙi junansu. Mazauna yankin sun bayyana haka ne wajen wani taro da wani kwamitin nazari da gwamnan jihar Darius Ishaku ya kafa. Shugabannin al'umma sun yi magana a wajen wannan taro. Misali, Alhaji Jibo Mbanga, shugabannin Fulani da ake cewa Arro, ya lura da cewa dukkan shugabanni sun nazarci al'amarin kuma sun yanke shawarar cewa ba za su goyi bayan duk wata fitina ba. Shi ma shugabannin hakimai da ake cewa Jauro, Alhaji Sale Dula, ya yi bayanin cewa yawancin rikice-rikicen da suke barkewa ko kuma suka faru a yankin an kasa gano sahihan dalilan haddasa su. A saboda haka, ya alƙawarin cewa hakimai ko kuma sarakunan yankin sun ƙudura aniyar samun zaman lafiya domin ci gaban yankin. Kwanaki wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya yi tattaki zuwa yankin na Mambila, inda ya samu damar zantawa da wasu shugabannin ƙungiyoyin matasa da mata waɗanda suke ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya ta hanyar taimakon juna.
So, sunana dai Na'imu Garba, siyaman ne na Siyan a garin Guroje, wanda Siyan abin da yake nufi da Siyan shine Cooperative Youth Association Guroje. Sunana kenan. Wato manufan wannan ƙungiya da kuma yanda muka ga menene zamu ka ci gaba a garin Guroje, ko in ce Sardauna in ce Ali ga baki da. Na ɗaya, na farko muna da irin lakini, zaka ga ya ɗalibai sun tashi ba ilimi a secondary, ba komi, ba haɗin kai, ba sana'in yi, duk matasa shi shaye-shaye. Sai sa muka zauna muka nazari muka ce to yanzu abin da ya kamata mu yi, ya kamata mu haɗa kanmu da ƙarfinmu da 5-10 na ajiyunmu mu ga yau mun taimaka ma matashi ya kai matsayin da ya kamata. Gefen education nasa, gefen sana'a ya kasance independent makansa, da kuma me, da kuma gefen ka community development a gari. Zaka duba gari muna da 'yan siyasa da yawa ba su ankara ba, amma yanzu mun dauko hanyar da zamu ankarar da su. Na me, in na koma gefen CDS zan ce maka irin hanya zaka ga lambatu ruwa na shiga gidan jama'a kororo, wannan ma mun hada abin ajiyunmu da taimakon wayansu shugabannin gari wanda muka siya irin makamai na gyaran garin, muna bi kuma muna gyararwa. Duk anguwa inda zan yawo da kai bako ne yanda ka so gari nan, zaka ga hanya da yawa wanda muka bude lambatu, aikin hannu ne ba aikin gine da ko wani abu ba. Yeven education a nan makarantar da muke tattaunawa da kai, mun hada malamai da yawa a wannan makarantar, mun siya syllabus, curriculum duk muna amfani da shi, textbooks muna karantar da yara. Akwai irin aerospelling da sauransu, zaka ga yaro na secondary school sunan shi mai kyau bai rubuta ba, insha Allah rabbi mun dauki mataki kan irin wannan abin, muna yin shi kuma komai na tafiya duk yanda ya kamata. Sana'a wato gefen skill acquisition kenan, mun na chairman ta wannan gefen, wannan ma muna kokari dan 5-10 mu da muke hadawa, in kai a taba ne a samu mashin a baka ko da loan ne, a sati nawa zaka bayar, mu yi kaida da kai kana jefa ma asusun kungiya wani abu. Ya kasance yau in ka fitar da kudin mashin ka zama independent na kanka, shikenan mu dauki wannan kudin kuma mu duba wannan ka sassai a cikin mu, mu kuma daukan wannan abin mu bashi. So irin wayannan abubuwan gaskiya in muka sa a gaba yana da kyau sosai. Mun fara dai bai wuce mu 11 ba, amma Allah da ikon shi yanzu mun fi 100 da. So da muka fara irin wannan abin muka ga cigaban shi, sai yasa muka ga kuma wannan abin ya zo daidai da irin patron namu engineer Ahmad Zakaria. Don shi ne zan ce grand patron na wannan association. Sai muka ga duk manufofin shi da kudurorin shi duk ya yi tali ne, ya tafi a bude ne da irin abin da muke son mu. So ranga da shi yasa muke gani wannan abin gaskiya dole mu yi damara, mu yi haɗin kai. In duk abin da za ka yi ba da haɗin kai ba abin bai rai ba. So in muka haɗa kai duk hadin kai nan shi zai ka mana duk wannan abubuwan da na lissafa maka amma a hankali muna yin shi kuma muna ganin canji muna ganin ci gaba insha Allah
me zaki ce bangaren zaman lafiya da ya addabi wannan yankin
maganan da zan yi a gan gefin harkan zaman lafiya irin rikicin ayyau tangod mu an kan taba rikici daga baya yanzu an kuma taba komai an sha kan matsala insha Allah rabbi gaskiya abin a observing namu na youth na guroje gabaki da zan ce maka gaskiya rashin fahimtar juna ne da kuma yarjejeniya abi abu kaman haka zaka duba gabaki daya mu duka daya ne amma zaka ga wane ka dan shanun ka sun zo kana min fili ah haka ne so mu je mu ga ya zamu zanzantar ina a maganan na pastor ya shugaban mu pastor namu yayi magana akan cewa zaka ga sarakuna ba su da karfi gaskiya yana daga cikin abin da yake kama zara amma insha Allah rabbi yanzu mun samu kan zareni yanda za a yi tackling wannan problem din gabaki daya bare kuma faruwa ba insha Allah
yanzu kana ganin dai kaman zaman lafiya ya dawo wannan yake
insha Allah rabbi zaman lafiya baka ga ba irin kabilan da babu in kace bororo bororo ne ke fara da manbila to ga mun duka hade kowa zaka ga gora waje yana dariya kai ba wani damuwa insha Allah rabbi
wato mana yanzu a za a warware abin da dariya ana hulɗa da juna
insha Allah bai tsiya da dariya ba don an yi tsiya dariya za a ce na ciki wannan babu ce ka zo ne yau in ka ga hadin kai da wani duk abin da ake na ci gaba zaka ga duk wani kabilan da baka zamani ba zaka ga ana haka babu nufi babu kyashi babu komai ana harkan to wajen ne zaka san gaskiya zaman lafiya ya hauka wannan fili
amma wani lokaci ana daurawa yan siyasa cewa su suke kawo wannan matsalar wani sako za ku aika wa yan siyasa ta wannan kafa
eh gaskiya a wannan gefe ma gaskiya kafan su da yana kan iska da yana kasa gaskiya akwai dan damuwa kadan akan yan siyasa nan amma duk da haka duk da kokarin su yana da kyau mazaban ka kamin abu na faruwa kai gaggawan zuwa inda excuse ne wajen aikin ka zaka zo ka ga me yake faruwa ka kira a zauna a yi maganan da za yi amma insha Allah rabbi su ma irin falon su wa mun bibbiye duk matasan guroje gabaki da muna ba su shawara akan abin da ya kamata kan irin wannan abin kai ya faru so alhamdulillah a haka muna tafiya ga komi an samu setawa ba wani damuwa yan siyasa sun gane kurakuran su kuma duk sun bi yanda za su yi fancin haka muna da wani mimba dan siyasa ne ana kiran shi honorable bafe so gaskiya mutumin ne ya taka rawan gani sosai don irin zan ce ma matsalar na tasowa tsakanin makiwata da kuma makiyaya da kuma masu gona so alhamdulillah problem akan fili akan nan gaskiya ya sasanta su yana da fili ba iyakan da zan kwatanta ma wannan fili a wannan cikin gari ya dauka ya ba ma bangaren Fulani yace mambilolin kuma su rike wannan gefen don dai a samu zaman lafiya to kaga anan gaskiya yan siyasan gaskiya sun fara taka rawan gani a wannan alama
mun gode ku rai
ku zauna lafiya al'umma ta tsaka kungiya zamanin lafiya shine cigaban Najeriya
shugabar wata kungiyar mata da ake cewa Cooperative Youth Association ta yi bayanin irin ayyukan da suke yi to amma da farko ta fara faɗin sunanta ne kamar haka
sunana Promise Vincent ni ne chairman na wannan organization da muke da shi a cikin wannan karamin hukuma Guroje wannan association kenan ana kira shi an community initiative Cooperative Youth Association Guroje to ni ina so in kira yan uwana mata su zo mu hada hannu mu ga dai mun yi kamin wannan problem da muke fuskanta a cikin wannan community namu don everyday muna cikin fada haka bai da kyau ba in mun ce za mu ci gaba da yin fada everyday yo ana damuwa ya tashi wannan wuri jibi wannan damuwa ya tashi ba mu samu cin gaba ba amma mun hada kanmu mun zo dukan mu mun zo mun hada hannu za mu ga dai mun kamin peace a wannan community so muna kiran gwamnati kuma ya shiga cikin wannan matsala ya ga dai ya taimake mu a ciki
wato ana cewa mata kusan idan dan gidansu sun tsira ko mijinsu ko mahaifinsu sun tsira ba sa iya ƙara taimako wajen samun musamman zaman lafiya amma kimi za ki ce a wannan
hakan din zan iya cewa idan har an samu matsala don in ka duba wasu families din an kakkashe mazajensu an kakkashe yaran an bar iyayen kawai wasu kuma an kakkashe iyayen an bar yaran a cikin wannan damuwa muna kiran gwamnati ne ya zo ya duba me ya kamata yi wasu muna da less privilege muna da widows wanda an basu da wanda zai taimake su but with the help of the government mun san dai in sun zo sun nuna musu so su ma za su ji daɗi, za su ce ba su kaɗai bane a duniya na, sai ma bayan rasuwar mijin su akwai wanda zai share musu hawaye.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Na kabila ko addini.